Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41, 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM a kasar Ghana. Kuma ana iya kama mu a Alfa Radio Kumasi, sai kuma ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da daren yau Litini 30 ga watan Disamba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Aisha Tusle da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan daren. Bayan labaran duniya, za a ji cewa ƴan kabilar Igbo a Najeriya na ci gaba da kawo ƙarshen wariyar Osu. Idan mun kada gane kuma za a ji fatan ƴan ƙasar yayin da ake gab da shiga sabuwar shekara ta 2020. Bayan labaran duniya, za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan irin abubuwan da aka fuskanta ko aka gani a shekara ta 2019, waɗanda ake fatan a sake gani a shekara ta 2020, da kuma waɗanda ba a fatan a kuma gani. Kamar kullum, lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 2022-2655. Akwai mu kuma tafi da shirin wasanni a taƙaice, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a barkanku da warhaka, ga cikakkun labaran. Hukumar tattara bayanan sirri ta ƙasar Somalia na zargin wasu ƙasashen waje da bata bayyana sunayensu ba da shirya harin bom ɗin mota da aka kai a daren Asabar a birnin Mogadishu, wanda ya sanadiyar mutuwar akalla mutum 80. Tuni mun aika wa shugabanni rahoton bincike na farko game da wannan kisan gilla da aka yi wa jama'an Somali a Mogadishu a ranar 28 ga watan Disamba ta shekarar 2019, wanda ya nuna harin daga kasar waje aka shirya. In ji wani jami'in hukumar tattara bayanan sirrin kasar ta Somali a cikin sakon Twitter da ya aike yau Litinin. Ya kara da cewa, muna neman haɗin kan jami'an tattara bayanan sirri na ƙasashen duniya wajen kammala binciken da muke yi. Hukumar tattara bayanan sirri ta Somalia bata bayyana ƙasar da take zargi ba da aikata wannan ta'asa, sannan bata gabatar da wasu hujjoji da ke goyon bayan zargin nata ba. Zargin dai ya ci karo da rahotanni da hukumomin kasar suka bayar game da aukuwar lamarin. Shugaba Muhammad Abdullahi Farmajo yana zargin Al-Shabab da kai harin na ranar Asabar domin sun sha alwashin kashe fararen hula da ƙananan yara. A yau Litinin, wakilin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta nada na musamman kan rikicin Libya ya ce yarjejeniyar soji da ta zirga-zirga a kan teku da aka kulla tsakanin Turkiya da hukumomin Tripoli alama ce da ke nuna yadda rikicin ƙasar ta Libya da ke arewacin nahiyar Afirka ya ƙara ta'azzara. Kalaman Gasham na zuwa ne a daidai lokacin da ƙasar Masar ta nemi a kira wani taron gaggawa na ƙungiyar ƙasashen Larabawa da ke da headquarter a birnin Alkahira domin a tattauna irin ci gaba da aka samu a ƙasar ta Libya. Ƙasar Libya dai ta tsunduma cikin rudanin siyasa ne tun bayan wani juyin juya hali da dakarun ƙungiyar tsaro ta NATO ta marawa baya, wanda ya kifar da gwamnatin Muammar Gaddafi a shekara ta 2011, lamarin da ya haifar da gwamnatoci biyu masu adawa da juna, ɗaya a gabashi ɗaya kuma a yammaci, wanda duka suke ikirarin suke da ikon mulkin ƙasar. A yau Litinin, ƙungiyar mayakan Taliban ta bayyana cewa ba ta da niyyar tsagaita wuta Afghanistan, saɓanin rahotanni da ke nuni da cewa tana da niyyar sassauta hare-hare da take kaiwa a wani mataki na wucin gadi da zummar kulla yarjejeniyar zaman lafiya da Amurka. A cewar kungiyar, labaran ba su da tushe ba ne makami. Waɗannan bayanai sun fito ne rana ɗaya kacal bayan da kungiyar ta kai wani hari da ya halaka jami'an tsaro 14 a jerin hare-hare da ta kai na baya-bayan nan masu muni wanda ta fara tun makon da ya gabata. Ko da yake mai magana da yawun kungiyar Zabihullah Mujahid a wata sanarwa da ya fitar ya bayyana cewa sun ci gaba da tattaunawa a tsakaninsu domin duba yiwuwar amincewa da bukatar Amurka ta tsagaita wuta. Musanta wannan bayanan ya biyo bayan rahotanni da hukumomin Afghanistan da wasu kafafen yada labarai suka fitar a jiya Lahadi wanda ya nuni da cewa bayan wata ganawa da shugabannin kungiyar suka yi sun amince su tsagaita wuta na tsawon mako guda domin ci gaba da tattaunawar sulhu da Amurka.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To a babin rahotanni za mu yada zangonni a kudu maso gabashin Najeriya inda kabilar Igbo ke ci gaba da yin watsi da al'adar nan ta wariyar Osu Alphonsus Ikoregwe Gareka.
Ranar Juma'a 27 ga watan Disamban shekarar 2019 muhimmiyar rana ce a tarihin al'ummar garin Aba da ke karamar hukumar Wangele na jihar Imo. Rana ce da al'ummar garin Aba mazauna gida da kasashen ketare suka fito kwansu da kwarkwatarsu don kawo karshen wariyar Osu, wani lamarin da ya dade yana cewa ilahirin al'ummar Ibo tuwa a kwariya. To ko me ake nufi da Osu? Osu wata tsohuwar al'ada ce da ta haramta mu'amala da auratayya da wasu da ake wa kallon haramtattu waɗanda akasari aka sadaukarwa wasu alloli a ƙasar Igbo. A tarihince akan sadaukar da mutum ne idan aka kama shi da aikata laifin da ya sabawa ka'idojin da waɗannan allolin suka gindaya, kamar kisa da fyaɗe da kwartanci da sauran makamatansu. Ana kuma iya korar mutum daga gari bisa aikata irin waɗannan laifukan. Idan hakan ya auku, kenan mutumin da iyalinsa da zuriyarsa sun haramtu a bainar jama'a, lamarin da zai sa a kyamace su a kuma ware su daga sauran jama'a. Babu mu'amala, babu auratayya tsakaninsu da sauran mutanen, sai da ire-irensu kawai. Sai dai a tsawon shekaru aru-aru da wannan lamarin ke gudana, an lura cewa a sassa daban-daban na ƙasar Igbo wasu bai amfani kowa ba, illa haddasa wariya da kiyayya da kuma rashin jituwa. Shi yasa sarakunan gargajiya na ƙabilar Igbo da basarakai da limaman addini da kuma sauran al'umma suka haɗu a ƙarshen watan Disamban shekarar 2018 a garin Nri na jihar Anambra, inda suka ayyana kawo ƙarshen wannan al'amari na wariya da wulakanci da tsangwama. Bisa wannan ne al'ummar garin Aba suka bi sahu da nasu matsayar, wacce suka fara da hidimar coci ta musamman a filin wasan garin. Sai aka yi kira ga jama'a da kakkausar lafazi da su tashi su furta kalaman kawar da Osu daga garin nasu.
Niman gomi diwala Jesu Kristi na magodin ma yaba amalano.
Al'ummar garin Aba kenan na cewa cikin koyi da Yesu Kristi da ci gaban garin Aba, gabaki ɗayan mu mun haɗa hannu da mazauna gida da waɗanda ke wasu kasashen, mun ɗauki zuciya ɗaya muna ayyana a gaban Allah da al'ummar duniya baki ɗaya cewa daga yau dukkaninmu 'yan Aba mun daina wariya da kiyayya da gaba da kuma kyamar ɗan adam irinmu, ta kiransa Osu a fuskar siyasa da auratayya a tsakaninmu da kuma a ƙasar Igbo. Allah ya sa mu dace. Daga bisani an karkare bikin da matukar farin ciki, yayin da wasu suka bayyana ra'ayoyinsu da cewa Dr. Kechukwu Akogo, ɗaya daga cikin membobin kwamitin da ya shirya bikin, ya ce, "Na ji daɗi sosai da wannan. Mun daɗe muna kan batun. Mu muka fara maganar kawar da shi shekaru 24 da suka wuce.
I'm an indigenous and full citizen of Aba. Now I feel highly elated."
Ni dan asalin garin nan ne da kuma cikakken dan Aba. Yanzu ina murna sosai saboda yau an kafa tarihi a garin nan. sai kuma a cewar Chief Louis Ofonha. Abu mafi muhimmanci shine mun kawo ƙarshen wannan, kuma ba ma so mu sake jin wannan kalmar, ba ma so mu hana ƴaƴanmu aurar duk waɗanda suke so su aura. Alfonso Sokori Igwe, muryar Amurka daga Owerri, Nigeria.
To gaida Alfonsus daga Najeriya, kuma bari mu kada kasar Ghana. Mu ji fatan yan kasar yayin da ake gab da shiga shekarar 2020. Ridwan Abbas gare ka.
Assalamu alaikum. Ga ra'ayin wasu ɗan Ghana akan irin abin da suke bukatar a ce gwamnati ta yi a cikin sabuwar shekara mai kamawa.
Sunana Dr. Maryam. Irin da nake son gwamnati ya mai da hankali shine health sector. Don a takaice, muka duba the whole emergency system mu, bamu da enough ambulance. Yana iya zama na wani casualty ya happen on the roadside, amma loru ka ambulance da transfer mutane a kawo su da shi hospital babu. Kuma sannan na biyu, kuma bamu da enough beds daga hospital, kai ka zo wasu patients ka ga su suna kwance kasa ba wurin kwana. Isan da gwamnati yayi ya focus kan health sector, aka bamu enough beds, enough ambulances, dukan ga ya help improve primary health care, cause funding primary health care shine mu make sure kaman kowa na yaya access to health care. Ko kana da kudi, baka da kudi, ya kamata a ce kana ya ka samu primary health care da ya kamata ka samu. Wannan nan duka ya contribute to national development in Ghana in government ya yaya focus kan wanga abu. Isa ni a ra'ayina main focus da ya kamata government ya yi zuwa wanga shekara da zamu shiga shine ya focus kan health sector.
Sunana Hautan Hadiman Sharu a nan Fadama. Abinda gwamnati ya kamata ta yi, kowace gwamnati ma ba na gane ba duk a kasashen Afirka, shine a koma gona, a zamanantar da gona, a yi shi irin na zamani wanda matasa za su samu jin daɗin yin aiki a ciki. Kamar dai misalin da na bayar a gonar Obasanjo wanda ya yi a Afirka, gashi nan akwai filin kwallo, akwai komai, kuma ana ma aiki. Haka ma nan Nkrumah shi ya fara gonan gwamnati. Wanda ta gwamnati ne ike za ki yi shi 100% kar a sa kowa, kowa na da nashi. Abinda za a samu zai kawo tattalin arziki wanda za a sayar wa makwabta har ma kasashen waje. Ina gani ya bunkasa tattalin arzikin kasa, ba ma nan Ghana kadai ba, har kasashen Afirka gaba daya.
Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To gaida Ridwan. To ma sauraron mu, kuma an jima kadan za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan irin abubuwan da aka gani a shekara ta 2019 da ake fatan a saki gani, da kuma waɗanda ba a fatan a saki gani a shekarar da ake shiga ta 2020. Kafin nan a ɗan ji wannan.
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To bari mu fara daga Kaduna garin gwamna wace kan layi a Kaduna.
Ka albashi Garba, barka da yammaci.
Barka da warhaka.
Sunana Alhaji Musan Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kadunan Najeriya.
Sallaikan.
Yawa, to da kai da Grace Alheri Abdu, ina ciya ku wannan zagayowar wannan Christmas da aka yi, kuma Allah ya maimaita mana ta baɗin baɗaɗa.
To kai mu haka.
To alhamdulillah mana. To gaskiya al'amari mun ji maudu'i ne wa fatan da mutum yake dangane da abubuwan da aka faru a cikin wannan shekarar da kuma sabuwar shekarar da za mu shiga. To abinda da muke kira ga al'umma, ya kamata mutum idan ya san yana aikata abu na shari, to ya kamata ya kokari ya gyara a cikin wannan shekara domin wannan sabuwar shekara za mu shiga. Baiwa a ce kana abubuwan da basu dace ba kuma a shiga sabuwar shekara ka ci gaba da yi, kaga ba a samu ci gaba ba. Kuma ta bangaren gwamnati, muna kira gwamnatin tarayya kamar bangaren shugaban kasa Muhammadu Buhari, kaga dai talakawan Najeriya su da suka tsaya suka kai goro suka kai mari suka zabe shi da rana da ruwa da wani akwai ma wanda ya sai research card ya tura mai duk da ya samu sauki. Da duk mutumin da ya zabi Muhammadu Buhari ya tabbatar da cewa sauki yake fatan zai samu. To tsakani da Allah, talakan Najeriya da yana cikin wahala, ya kamata gaskiya al'amari wannan sabon shekara za mu shiga kongaren gwamnatin tarayya ta gyara. Ko muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa mu dace a cikin wannan shekara za mu shiga, kuma Allah ya mana mai nayi. Ashe ne muka fata alkari, Alhaji Musa Garuwa ta ce lafiya, na gode.
To mun gode Alhaji Musa. Kamar yadda muka ce, yau maudu'in shine abubuwan da aka gani a shekara ta 2019 mai wucewa da kuma ake fatan a sake gani a shekara ta 20 wato ta 2020 da kuma waɗanda ba a fatan a sake ganin su. To ga kira daga Niger.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Kuna tare da Ibrahim mai wankin hula a garin Mai Gode a Kimba.
To Malam Ibrahim, muna jin ka.
To lalle gaskiya wannan shekara ta 2019 ta zo mana da abubuwa kashi da.
To da alamar layin Ibrahim ya katse. To bari mu kada jihar Taraba. Wake kan layi a Taraba?
Aliyu Taraba, garman hukumar Bali Garba Shede.
To Malam Aliyu, muna jin ka.
Yaya aiki ya jama'a?
Lafiya lau, muna jin ka.
Ina muku fatan alkhairi.
Kai ma haka.
Ban ji akan maudu'in da ake ba.
Wato so muke mu ji ra'ayinku game da abubuwan da kuka gani a shekara ta 2019 mai wucewa da kuke fatan a sake gani a shekara ta 2020 da waɗanda kuma ba ku fatan a sake ganin su saboda ko munin su ko ba ku ji daɗin su ba.
Gaskiya muna ma Baba Buhari fatan alkhairi, Allah ubangijin Allah ya taimake shi sosai akan bisa abun da yake mana.
To mun gode na Taraba, kai kokari sosai. Bari mu matsa kusa da kai amman a Gombe. Wake kan layi a Gombe?
Assalamu alaikum warahmatullahi wa hausa.
Wa alaikum assalam.
Ni zai jingi dangi daga Gombe, Dukku local gamman.
To dan Dukku, me zaka ce?
Ni dai ina fatan alkhairi ga kasa ta Najeriya, Allah ubangiji ya kara mana lafiya da zaman lafiya.
To akwai abubuwan da kake fatan ka kuma ganin su da suka faru a shekara ta 2019 da waɗanda kuma baka fatan su sake faruwa?
Ni dai ina dai fatan alkhairi ga kasa ta Najeriya, Allah kara mana zaman lafiya.
To mun gode sosai. Daga Gombe bari mu je mu koma Kaduna. Wake kan layi a Kaduna?
Bayan kalmar sigar barka da lafiya.
Barka mutala.
To na gode. Sunana Murtala, na kiran ku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
Haka.
Ai kalmar ki, akwai abubuwa da yawa wanda ba mu fata gaskiya su ƙara mai maimaituwa, har azumi muke da salloli da alƙurin Allah sai ƙara mai maimaituwa.
Ikon Allah.
shine yawa kaga kaman zai tace sacen mutanen nan kaman nan garin mu na rigasa mallam muna cikin kwanciya kaje an ce mutane sun hauro layuka suna kwashe mutane ba mu fata da ko ina mu a Najeriya Allah sai kara mai ta irin wannan abu shekarun da zamu shiga sannan kuma magana ta gaskiya mun shinkafa sai da ta kusa 25,000 ita ma ba mu fata gaskiya ta kara a shekarun da zamu shiga muna fata abun abinci ya sauka kasa da sauransu kuma muna roko abinda muka ji dadi kuma na ji dadi wanda nake so ya daure haka shine rabon da a ce ma shekara ta zo ko testimony ko ni bukunkuna an zo kaga a ce bai wahalar mai ba to an dade muna kara fata wahalar mai a Najeriya ba za a kara yin shi yadda ba a yi shi a wannan shekara ba da fatan za ku tashi lafiya
kun gode Mutala to daga Kaduna bari mu je mu Jos Kwata yamma da Bauchi wake kan laye a Jos
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh
wa alaikum assalam
sunana Muhammad Didado Langai da karamar hukumar mulki ta Mangu jihar Plateau Nigeria
kuna jin ka Muhammad
to hakikanin gaskiya sai in ce alhamdulillah rabbil alamin mun ga wato kusan karshen wannan shekara ta 2019 wadda za mu shiga shekara ta 2020 insha Allah muna fatan Allah nuna mana wato abinda nake son jawo hankalin yan siyasa ne musamman ma shugabanni da na kananan hukumomi da gwamnoni wa'inda ba sa zama a ainihin mazaɓinsu kaman wasu kananan hukumomi wasu cabomin masu makauracewa ainihin kananan hukumomi su sun koma helkwatocin jihohinsu
to malam Muhammad akwai
shekara ta 2020 koma kananan hukumomi fuskanci ayyuka da ya kamata su gudanar wanda suka yi alkaurawa ainihin jama'an da suka zaɓe su haka ma gwamnoni ya kamata su gauna a jihohinsu su yi wa jama'a aiki suna fata Allah madaukakin sarki ya kawo mana zaman lafiya a nan ƙasar mu Najeriya da kuma duniya baki ɗaya assalamu alaikum ni ne Muhammad Didado Langai daga jihar Plateau
to mun gode malam Muhammad ina fahimce ka kana fatan rashin zuwa hukumominsu ƙananan hukumominsu da suka yi ta yi ba za su kuma yi ba a shekara ta 2020 kenan to mun gode da wannan ra'ayi naka bari mu je mu can Edo wake kan layi a Edo
salamu alaikum Yahaya Abdullahi ne kire mai sarkin matafin jinin daga Benue City Edo State Nigeria
to malam Yahaya muna jin ka
a to ni ina yi wa jama'a fatan alheri da wannan shekara da muke ban kwana da ita kuma muna addu'ar Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu ga wannan shekarar da za mu shiga lafiya abinda ya faru marasa kyau Allah kada ka maimaita mana abinda kuma ya faru masu kyau muna fatan Allah ya sa mu ga linkin balinkin Assalamu alaikum.
Gaskiya ina ra'ayinka game da wannan addu'a to mun gode bari mu je mu Nasarawa wake kan layi a Nasarawa.
To Bashir Tela ne daga nan layin Nauyika cikin garin Lafiyan Bari-bari.
To Malam Bashir muna jinka.
To alhamdulillah ina godiya kunce muna godiya ga Allah da ya nuna mana wannan ranan da ranmu da kuma cikin koshin lafiya. Kuma abubuwa da dama sun faru a wannan shekara mai karewa mai kyau da mara kyau wanda lokaci bari mu gaya ba saboda haka kaman da yayi bayani na karshe yana da kyau abubuwan da muka yi mai kyau ko abubuwa mai kyau da muka gani Allah ya ninka mana su shekara mai zuwa abubuwa mara kyau da kuma abubuwa mara kyau da muka gani da wannan muka yi Allah ya kawo mana da su nagode mai magana Bashir Tela ne daga nan Lafiyan Bari-bari tashi lafiya
to mun gode malam Bashir bari mu je mu Bauchi Yakuba wake kan layi a Bauchi
sunana Ayuba Garba Imam daga Kacin Madaki a jihar Bauchi.
To malam Ayuba muna jinka.
To alhamdulillah muna fata shekara da zamu shiga na sabon shekara Allah ya nuna mana shi cikin koshin lafiya. Sannan muna so babban abin da muke so shine a kula da matasa. Ai iya kokari gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi ta samar mu aiki wa matasa. Lallai abin da muke fata kenan a sabon shekara. Sannan kuma abin da bamu so mu gani shine irin kidnapping din nan da ake garkuwa da mutane lalle wannan ba ma son ganin sa gwamnati ta iya kokari ta tsare wannan abu matasa kuma a samar musu da abin yi nagode mai magana Ayuba Garba Imam katin madaki a jihar Bauchi.
To mun gode Malam Ayuba, mun gode ma kowannen ku da ya bada gudunmawa, da fatar za a ci gaba da kasancewa da mu. Mun gode. To ga shiri na gaba.
Wasanni a takaice.
Nigeria a cikin Abubakar ya shiga cancantar baki da ɗansa Mustapha a kan sakamakon wasan Premier tsakanin Arsenal da Chelsea a jiya Lahadi a teku Abubakar, wanda rikakken ɗan goyon bayan Arsenal ne ya wallafa farin cikinsa a shafinsa na Twitter a kan ƙwallon da ɗan wasan Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang ya zura da ta baiwa Arsenal ɗin shiga gaba tun a minti na 13 na wasan. To sai dai lamarin ya sauya salo sa'ad da Chelsea ta rama cin a minti na 83 na wasan, ta kuma zura kwallo ta biyu a minti na 87, wanda daga karshe dai Chelsea din ta yi galabar doki Arsenal da ke karbar bakuncin gasar da ci 2-1. Wannan ku ya sa dan na Atiku Abubakar Mustapha da shi kuma masoyin kungiyar Chelsea ne ya mayar da martani akan mahaifin nasa a shafinsa na Twitter, yana tambayarsa yaya kasuwa. Atiku da ke alhinin rashin nasarar kungiyarsa ta Arsenal bai tanka ba, lamarin da ya sa Mustapha ya sake aikiwa da sakon da alama kasuwa bata yi wasu baba dadi ba a yau. Atiku ya koma mai da martani ga dan nasa tare da jan layi ga teteku can. Wannan lamari ya ja hankalin ma'abota kafar sadarwa ta Twitter da dama, musamman masoya kullun kafa da ma yan siyasa, wanda kuma da dama lamarin ya burge su. Rahotanni na nuni da cewa kungiyar kullun kafar Barcelona ta kasar Spain na zawarcin tsohon captain din Arsenal Thierry Henry, domin mai gurbin mai horar da 'yan wasan kungiyar Ernesto Valverde da yanzu haka ke fuskantar matsin lamba. Wanda ragin Valverde zai karkare a Barcelona ne a ƙarshen wannan kakar wasannin, to amma ba alamun kungiyar za ta sake tsawaita kwantar ragin, duk da cewa tana da zaɓin yin haka. Wasu rahotanni sun bayyana cewa shugabannin kungiyar ba su da buƙatar ci gaba da zaman kocin mai shekaru 55 sakamakon rashin gamsuwa da matsayin aikin nashi. An bayyana sunaye da dama da ake hasashen baiwa aikin, ciki har da Henry, to amma kungiyar ta ce za ta ba da karfi ga wanda ya san yanayin kungiyar. Henry ya bugawa Barcelona wasa daga shekara ta 2007 zuwa shekara ta 2010, lamarin da wasu ke ganin kan iya ba shi damar cika bukatun kungiyar. Murtala Faruk Sanyinna a Washington DC.
To a gaida Murtala. To yanzu kuma ga labarai an manfa takaitattu.
Hukumar tattara bayanan sirri ta kasar Somalia na zargin wasu kasashen waje da bata bayyana sunayensu ba da shirya harin bom din mota da aka kai a daren Asabar a birnin Mogadishu, wanda yayi sanadiyar mutuwar akalla mutane 80. Tuni mun aika da wa shugabanni rahoton binciken na farko game da wannan kisan gilla da aka yi wa jama'ar Somalia a Mogadishu a ranar Asabar 28 ga watan Disamba ta shekara ta 2019, wanda ya nunin harin daga kasar waje aka shirya. Inji wani jami'in hukumar tattara bayanan sirrin kasar na Somalia a cikin sakon Twitter da ya aike yau Litinin. A yau Litinin, wakilin da Majalisar Dinkin Duniya ta nada ta musamman kan rikicin Libya ya ce yarjejeniyar soji da ta zirga-zirga akan teku da aka kulla tsakanin Turkiya da hukumomin Tripoli alama ce da ke nunin yadda rikicin kasar ta Libya ke tazara.
To da takaitattu labaran muka kawo ƙarshen shirin gabaɗayansa, sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kafin mu sallama da ku ga sakon taya murna ga iyalan Malam Luka Mato Kwankwani Ikara da za a daura auren ɗansa Saminu Luka da amaryarsa Christina Sama'ila ranar Litinin 6 ga watan Janairun shekara ta 2020 a majami'ar Hekan ta Ikara ɗin da ƙarfe 10 na safe. Yanzu a madadin kowa da kowa a sashen Hausa, musamman ma ita Aisha Sule wacce ta karanto mana labaran duniya, da Julie Lissa Gishon wacce ta haɗa mana sautin da injiniyanmu zanga-zanga, ni Ibrahim Kalamu sai Yaroba ke cewa sai gobe.